duk da yake an soma samun ruwan sama a daminar wannan shekara makare a wasu jihohin arewacin Najeriya. Bayan da ruwan suka sauka, jama'ar wasu yankuna sun soma yin hasara. Jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin jihohin da masu hasashen yanayi ke nuna ana samun ruwa masu ƙarfi da yawa wasu lokuta har ma da kaiwa ga samun ambaliya. Hakan ya soma nunawa a fili a wannan shekara, domin wasu ruwan sama da aka yi masu ƙarfi da yawa sun yi sanadin mutuwar mutane hudu da kuma ruguza gidaje masu tarin yawa a garin Ɗakin Gari da ke ƙaramar hukumar mulkin Suru a jihar ta Kebbi. Wani mutumin garin, Aminu Umar Ɗakin Gari, ya ce an jima ba a samu ganin irin waɗannan ruwan sama masu ƙarfi ba da yawa a yankin.
Ruwan sun taso ne daga ruwan sama da kuma ruwan daji wanda ke fitowa daga daji wanda hanya su ce su biyo ta nan cikin gari su sake komawa daji. So ruwan sai kasance sun zo da ƙarfin tsaya sosai. Duk wata magudanar ruwa, tsohon magudanar ruwa da ka sani ba inda bata bude ba, ruwa sun shiga gidajen mutane, wayansu mutane sanadiyar hakanan, wasu wani dattijo a gina ta fada mishi Allah ya karbi abin shi, an saki samun wasu mutum biyu su ma ɗayan wajen ceton wani yaro shi ma ya samu ya rayu shi da salwanta. Sannan an samu ɗayan shi ma dai sanadiyar ruwan ya rasu, sannan wani almajiri mutum hudu kenan wayanda Allah ya karbi rayuwarsu sanadiyar wannan ainihin barnar ruwa da aka samu a garin Ɗakin Gari.
Dan majalisa mai kiltan mazabar Suru Ɗakin Gari Faruku Abubakar mai Sudan ya ce wannan ibtila'i ne kuma mahukunta na kan kai dauki ga waɗanda lamarin ya shafa.
Yanzu dai halin da ake ciki ana kokarin yin taimako din saboda mutanen gari sun iya abin da suke iya yi wajen kokarin kubutar da wasu wanda sun ka shiga cikin damuwa. Akwai ciyaman na local government da kuma sauran wanda suke hakimai nan wurin sun tafi su duduba abubuwan da kuma da yanayin da mutane suke.
To sai dai a cewar Aminu Ɗakin Gari wannan matsalar ba sabuwa ba ce, kuma in ba a yi wani abu cikin hanzari ba ruwa za su iya tayar da garin na Ɗakin Gari baki daya.
Saboda akwai wuraren maguda inda ruwa ke biyu waɗanda suke magudanan ruwa na waɗanda matukar ba magance waɗannan matsalolin ba a yi su ba. To gaskiya ruwa na iya tada Ɗakin Gari koyaushe, saboda gaskiya an sha samun waɗannan matsalolin ruwa shi da haka muna neman alfarma wurin gwamnati.
Shi kuwa ɗan majalisar ya ce ana kan ɗaukar matakai na shawo kan wannan matsalar da ke kawo ambaliya a garin.
Ana ɗaukar matakai, shekarun baya an ɗauki matakai a yi magudanan ruwa manya-manya waɗanda ake tsammanin kama an gama da wannan matsalar, a gonatance an yi gutoci manya-manya waɗanda ake tsammanin sun yi wannan. To amma kaga da yake abu ne na natural lab, ba za ka iya cewa lokaci guda gama an gama da alamari ba, sai dai in ka kila damana ta zo irin wannan abu bai faru ba sannan ka tabbatar da cewa wannan abu an kai ƙarshe.
Ko a farkon daminar wannan shekara, wato wata biyu da suka gabata, an samu iskar hadari wanda ya sanadin ruguzawa da kuma tayar da rufin gidaje kimanin 200 a garin Zauro. Haka ma duk a lokacin an samu mutuwar mutane uku sanadiyar tsawa a garin Alenkwara da ke gundumar Lailaba a ƙaramar hukumar mulkin Argungu. Bisa ga yadda hukumar kula da hasashen yanayi ke yin hasashe a kan yanayin da ke zuwa musamman a lokacin damina, ya amfani da bayanan da hukumar ke bayarwa tare da ɗaukar matakan kariya kan iya taimakawa wajen kawo sauƙi idan matsala ta zo. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.